بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا والله قديا دي حد أمو أولا ما سلاتي جامع أبو بكر تفاو قليوا أنام بوشي أيو جمعة ترى جواتا رمضان كو shekara 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wato 26 kenan ga watan 6 shekara 2015 miladiya. Tambayoyin da aka tattara daga cikin karatutukan da muka gabatar a satin da ya gabata shine yanzu za mu yi amfani da wannan lokaci wajen karanta su da yin bayani a kan amsoshin su daidai gwargwado. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu dacewa da mu fahimci abin da yake shi ne daidai, kuma mu faɗi daidai ɗin, kuma ya sa mu yi aiki da wanda yake shi ne daidai. Kuskure kuma muna fata Allah ya sa mu gane shi mu gyara da kanmu, in kuma har muka faɗe shi a kan kuskuren da muna fata Allah ya yafe mana. Mun san kuma dama muna karanta tambayoyi na waɗanda suka rubuto a harshen Hausa, wanda su ne suka fi yawa cikin masu sauraron karatu. Amma waɗanda suke saurara waɗanda ba sa fahimtar harshen Hausa, sannan kuma suke da buƙatar wani ƙarin bayani, su ma suna iya rubutowa da harshen da suke fahimta na Turanci, kuma za mu fassara mu za mu kuma yi musu ɗan bayani a kan tambayarsu. Don haka zan fara da na ga tambayoyi guda biyu ne kaɗai wanda suka rubuto da Turanci, za ka zan fara da shi sannan kafin mu fara karanta na Hausa. This brother is asking about the permissibility or otherwise of a person that is wearing a security boot. Is referring to security men, that is it allowed for them to rub on the shoe before they perform their salat? If you followed the lesson when we made the exegesis of Surah Al-Ma'idah on the verse that talks about ablution and the issues that are derived from that verse, we explained that it is allowed for a person who is wearing a shoe, whether that person is a security personnel or even if it is not for security purpose, you are wearing a shoe, that shoe is made up of leather, or is made up of cotton, or is made up of whatever. If that shoe, provided it covers your ankle, provided that it is a long shoe that covers not only your foot but also covers your ankle, then it is allowed for you to rub on it when you come to wash the legs, when you come to wash your feet for the ablution. You can rub on it and you can perform your prayer with it. But for the permissibility of rubbing on the shoe for you to pray with it, there are three conditions. The same conditions that apply for a person that wants to rub on a socks or wants to rub on a foot. The first condition is that you must have worn that socks or that shoe when you have full purity of wudu. After performing your wudu, and your wudu is complete, then you wear the socks, or you wear the long shoe that covers your ankle, then you are allowed to rub on it when you come to wash. It is an eid for the Muslims who do not want to remove their socks before they wash their feet, because Allah subhanahu wa ta'ala says, مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. Allah subhanahu wa ta'ala does not intend to bring any hardship or difficulty on you when He enshrines the laws that are talking about the purity, purification that is performing the wudu before you perform salah. So it is allowed for you to rub on it, provided you wear it after you complete your wudu. Before you wear it, make sure that you wash your legs, you wash your feet, I mean, and you have your full wudu, then you wear it. This is the first condition. If you wear it without wudu, then when you come to perform wudu, you cannot rub on it. You have to remove it and wash your feet. Then later, if you come for the subsequent prayers and subsequent ablution, then you can rub on it. This is the first condition. The second condition is that you must perform the prayer with that shoe or with that socks after rubbing on it. If you rub on the socks and you want to remove the socks before you pray, then you have to wash the feet again. Because you cannot rub on it and then you remove it and you pray with your bare feet. If you pray with your bare feet, that means that feet must be washed before you pray. The third condition is that you can only use it within the permitted limited time. The permissible limited time to rub on the shoe or to rub on the hoof is, as the Prophet ﷺ mentioned, a period of 24 hours. He said, يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ. For a person that is settled, a person that is not in the state of journey, it is only allowed for him to use it within a period of cycle of 24 hours. That is, for example, at this time, after Dhuhr, if you perform the ablution, the full ablution, and then you wear your socks or you wear the shoe, then you can use it up to a time that is equivalent to this time, tomorrow I mean. That is a cycle of 24 hours. These are the three conditions that must be met before it is permissible for you to rub on the socks. The second question says, I would like to know if the Quran can be recited on behalf of someone else. Meaning, if the Quran is recited on behalf of someone, will that person for whom it is recited get the reward? We should all know that Allah subhanahu wa ta'ala has said, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. A person cannot get a reward except for something that he does for himself. This is referring to all ritual deeds which we do for ourselves and which somebody cannot represent another in them. Just as we mentioned about wudu now, somebody cannot perform wudu on your behalf. If you do not have the purification to perform salah, somebody cannot perform wudu and that wudu becomes sufficient for you and him to go and perform your wudu, to go and perform your salah, just on the ground that your brother has performed ablution and that ablution is enough for you and him. Just as he cannot represent you also in salah, he cannot represent you in Siyam Ramadan, fasting the month of Ramadan. You cannot eat and your brother is fasting and you say that you share among the two of you the fasting that he has done. It is the same that applies on reciting the Holy Quran. You can only recite for yourself, and your brother should recite for himself again. I think maybe you are asking about the permissibility of reciting the Quran so that you pray for someone. If you want to make a supplication, if you want to make invocation, you want to pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give you something, you can recite the Holy Quran and ask Allah subhanahu wa ta'ala, based on what you have recited, that Allah subhanahu wa ta'ala should give you this or Allah should protect you from this and that. You can recite the Quran and make this supplication for yourself. You can also recite the Quran and make the same supplication or invocation on behalf of someone. But you cannot recite the Quran and say that you want Allah subhanahu wa ta'ala to award the same reward of this recitation to someone else. This is what we mean. Just as you cannot pray and say that Allah subhanahu wa ta'ala should give the reward of that prayer to someone else, it is also not allowed for you to recite the Holy Quran and say that you want Allah subhanahu wa ta'ala to award the same reward to someone else. Sai mu dawo kan tambayoyin da aka rubuta da harshen Hausa. Wannan bawan Allah yana cewa ka yi magana akan abubuwa da suke sa mutum ya yi ridda. To da aka samu matsala mutum ya bar musulunci, sai ya zai iya dawo cikin musulunci. Idan mutum ya yi ridda, ana yin ridda ne ta hanyoyi wato na aiki ko ta hanyoyi na baki da harshen mutum ya faɗa ko ta hanyoyi na zuciya. A zuciya, idan a zuciyarka ka ji cewa ka fita a musulunci, to da gaske ka fita. Idan a zuciyarka ka ji cewa ka fasa la ilaha illallah, to ka fita a musulunci ko baka faɗa a bakinka ba. In dai da gaske kan yi a cikin zuciyarka cewa ka fasa gaskata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko aka faɗo wani abu na addinin musulunci a cikin alkur'ani ko a hadisi, sai ka ce ƙarya ne a ranka, sai ka ji baka yarda ba, wannan abun ƙarya ne. Ka wofantar da shi, to ka fita a musulunci a lokacin, wannan yadda ake da zuciya ce. Ya ake a dawo shi ne abu biyu. Na farko ka dawo ka yarda da abin da za ka ƙaryata a ranka, ko abin da ka fasa ka dawo da shi a zuciyarka ka ƙarrara shi yanzu. Sannan abu na biyu shi ne ka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, shi kenan ka dawo musulunci. Ba sai ka je ka ce wani ya baka kalmar shahada ba. An fahimta? Kamar yadda idan dama baka taɓa musulunta ba, yanzu ka ji magana ta kana so ka musulunta, ko ka ji magana da muka yi jiya akan ahlul kitab ko yahudu da kiristoci, sai ka ji cewa kai kirista ne kana so ka musulunta, to ba sai ka ga ka same ni ko ka je ka samu wani liman ba. Kawai a zuciyarka ka yarda da addinin musulunci, ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka fita daga cikin akidojin da suka saba wa musulunci. Sannan sai kai da kanka ko a daki ne ka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ka musulunta, in ka mutu zaka je aljanna. Ba wai sai ka je ka samu wani ya baka ba. Ba wani mutumin da yake da authority da wai sai shine zai bada wani musulunci, babu shi. An gane ko musulunci na waye? Na Allah ne. To ko kai a daki ka fada Ubangiji yana jin ku, asikum qawlakum aw jiharu bihi innahu alimun bi dhati sudur. To haka wanda ya yi ridda ma, idan wanda zai shiga musulunci sabo bai taba shiga ba, baya bukatar sai ya je wurin wani, kai ma baka bukatar sai ka je wurin kowa. An fahimta ko? Sannan da harshen mutum yana iya kafirta, kamar mutum ya yi idgini da addini, ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya zagi Allah, ko ya zagi wani abu daga cikin wanda a cikin addini ana sanin shi bid-darura, kamar alqur'ani, kamar sallah, kamar duk wani abu da yake cikin hadisi wanda kowa ya sani, sai mutum ya yi idgili da shi, ya ce wannan ai abu ne na zamanin da, abu ne wanda hauka ne ma wannan, ko wata kalma dai wanda take nuna wulakanci ko idgili. To mutum ya faɗi wannan ya fita a musulunci, ya zai ya dawo shi ne, shi inda ya faɗa ne daga bakinsa, sai ya yi la ilaha illallah, sannan ya tuba wa Allah da abin da ya faɗa. Sannan ana iya kafirta kuma da gaɓoɓinka, shi ne ka yi wani abin da yake iya sa mutum ya fita a musulunci, kamar duk wani abin da ake yi wa Allah sai ka yi wa wani wanda ba Allah ba, kamar ka yi sujada wa wani wanda ba Allah ba, kuma da asalin irin yadda ake sujada da niyyar sujaniyar bauta, ko kuma yanka wanda ake saboda Allah. Allah ce fasalli rabbika wanhar, ana yanka ne saboda Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sai ka zo yin yanka, sai ka ambaci sunan wani wanda ba Allah ba, ko kuma da ka zo yin yankan sai ka yanka saboda wani, kamar da ake yin yanka na bakance saboda Allah. Sai mutum yana da wani da yake neman alfarma a wurinsa ya bashi wani abu, ko wani malami, ko wani annabi, ko wani mala'ika, sai ya yanka wannan abun ya zubar da jini saboda shi. Kamar alal misali, mutum ya je Sokoto ya je kabarin Shehu Usman Dankwado don in fito da abun fini, ko wani daga cikin da ake ji cewa waliyai ne, sai mutum ya yanka wata dabba sai ce ya yanka ne da niyyar wannan jinin ya samu kusanci zuwa ga wannan waliyin.
ko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah ya masa kaza yayi yanka wa man yayi yanka da sunan manzon Allah wannan ma duk kafirci ne sai mutum ya sake musulunta an gane wannan ko shi yasa Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi min la sharika lahu ba shirka in kai haka ya zama shirka ke wannan shine kadan daga cikin yanda ake iya kafirta haka kuma dawafi kamar mutumin da yaje kabarin Sheikh Usman dan Fodio sai kun san kabarin sa an yi masa wani abu in ka taba zuwa ka gani an yi masa wani abu mai kama rufi kamar katon abu da za a yi zagawa kamar dakin kaba kuma sun je su zagaya su yi dawafi ko su yi addu'a a wurin duk wannan kafirci ne mutum yayi kowa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai irin wannan ka kafirta ballantana wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yanda ake musulunta shine ka yi la ilaha illallah sannan ka tuba wa Allah ka bar abin da kake wannan bawan Allah yana tambaya cewa menene hukuncin masu zagin wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan an ce wasu daga cikin sun samu sabani misalin tsakanin sayyidina Ali da Muawiya ya abun yake zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin manya-manyan miyagun laifuka a musulunci saboda su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mafiya daraja a musulunci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan al'umma girmama su girmama addini ne girmama su girmama abokin su ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce musu sahabbai ne ma'anan su sune abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma baka isa ka zama abokin manzon Allah ba da aka zagin su zagin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ta wani gefe kamar yadda zagin matarsa zagin sa ne da cin mutuncin sa kamar yadda zagin abokin babanka zagin waye zagin babanka ne kamar yadda zagin matar babanka koda ba ita ce uwarka ba ka zagi babanka ne cin mutuncin matar babanka cin mutuncin babanka ne to ga babanka kenan ballantana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbu ashabi kada ku yadda ku zagi sahabbaina fa wallabi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu yace kada ku yarda ku zagi sahabbaina domin na rantse da Allah da a ce dayan ku zai ciyar da abinda ya kai dutsen Uhud wajen wato girma kuma na zinari ba zai kai abinda ɗaya daga cikin sahabbai na ya ciyar na mudu ɗaya ba yace kai koda rabin mudu ma shine koda kamfata ɗaya na hatsi ya bayar yafi abinda wani wanda ba sahabi ba zai bayar koda ya kai dutsen Uhud ne kuma na zinari sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da girma to amma su ba ma'asumai bane su ma bayin Allah ne masu kuskure kamar mu suna yin kuskure amma kuskuren da duk suka yi ba mu suka yi ba sun yi wa Allah ne to Allah kuma tun kafin tun suna duniya tun ba su mutu ba yace duniya ya fe musu yace laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar da mutanen makka da mutanen madina duk Allah ya fe musu gaba ɗaya haka Allah ya ce a suratul tauba sannan bayan sun mutu kuma Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an wa a'ada lahum jannat tajri tahtaha al anharu khalidina fiha Allah ya ce dukkan su ya tanadar musu aljanna Allah kuma baya yin alkawari ya fasa Allah baya yin alkawari ya fasa don haka dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowa daga cikin su dan aljanna ne kuma Allah ya yarda da shi haka Allah ya faɗa a alqur'ani idan mutum ya ƙaryata wannan abin to yana daga cikin abin da muke faɗa din nan na cewa ya ƙaryata inda ya ƙaryata ayar nan da tace Allah ya yarda da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafirta an fahimta ko sannan kuma su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce ba masumai bane suna yin kuskure amma ina ruwanka da kuskuren da yake tsakanin su kai da zaka nemi abubuwan falalar su da abubuwan da suka yi daidai dan ya zama ka ji kana ƙara kaunar su kuma sai ka zo kana bibiyan ina ne inda kuskuren su yake yanzu idan muna da hankali ai duka mun san iyayen mu suna kuskure haka ne saboda nan ya ce misali kamar yadda aka samu matsala tsakanin Aliyu da Muawiya lallai tsakanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan dukkan su sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam masu daraja an samu sabanin fahimta wanda har ya jawo an yi yaki wanda aka zubar da jini daga bangaren Ali bin Abi Talib da bangaren Muawiya ibn Abi Sufyan wannan abin tun kafin ya faru Allah ya bada labari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa za a zo ai fitina a tsakanin musulmi to wannan abin da yazo ya faru ya sa an samu wato zubda jini a tsakanin musulmi amma wannan zubda jini da aka yi duka an yi ta hanyar ijtihadi shi sayyidina Ali bai yaki Muawiya ba sai a tunaninsa yana daidai ne yayi ijtihadi shi sayyidina Muawiya bai yaki sayyidina Ali ba sai a tunaninsa yana daidai ne yayi ijtihadi manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi a cikin sahih bukhari idan mutum yayi ijtihadi sai yayi daidai yana da lada nawa biyu idan ya kuskure kuma yana da lada daya don haka duk cikin su da suka yi ijtihadi ba wanda ya tashi a tutar babu kai ne da kake zagin su kake kan tutar babu wane ne yafi daidai daga cikin su wanda yafi daidai daga cikin su bisa ga zancen da yawa daga cikin malamai shine Ali ibn Abi Talib kenan bisa ga bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali yana da lada nawa biyu Muawiya kuma da shi ma yaki yana da lada guda kai kuma da ka zage su kana da lada nawa sannan kuma shi kamar yadda nake bada misali yanzu da mahaifinka da mahaifiyarka na tabbatar kowa daga cikin ku akwai wata ranar da ya taba ganin inda aka yi fada tsakanin babansa da mamansa ko aka yi wani abun da ɗaya bai kyauta wa ɗaya ba ko da ba fada ba amma baka taba zuwa ka ba mu labari ba kana boyewa a ranka ko baka taba zuwa ka je ka zagi babanka ka ce babanka mutumin banza ne saboda ya yi fada da mamanka ba kuma wata ranar babanka ya sa mamanka wani abu bata yi ba kuma zaka gani kika mama bata kyauta ba amma ba za ka je ka fada wa kowa ba kana boyewa saboda baka so ka faɗi aibin mahaifiyarka amma za ka iya faɗan aibin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tayi laifin da mamanka tayi yafi laifin da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma ka boye na mamanka ka bar na ka zo kuma kana bayyana na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kana mai da shi abun dariya kana mai da shi kana sa yanda za a ji kyamar su kamar yadda muka faɗa kowane mutum in ba annabawa ba ma'asumai bane kowa yana kuskure manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace da ba duk ana laifi ba ma ubangiji sai tafiyar da mu ya kawo wadanda za su rinka laifi suna tuba hadisi yana cikin sahih muslim law lam tudnibu la dhahaba Allah bikum wa la ja'a bi akharina abunnan yudnibuna fayatubuna fayatubu Allah alaihi wadanda za su rinka tuba Allah yana yafe musu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abun da ya zama wajibi ga musulmi shine ya nema musu yardar Allah kuma ya rufe bakinsa mai wari akan ambaton duk abin da ya shafi tsakanin su ana fada tsakanin manya da ruwan ka yanzu an yi fada tsakanin Ali da Muawiya zaka iya raba fadan ne kamar yadda baraka iya fada baraka iya raba na mahaifiyarka da na mahaifinka ba kamar wadancan ma baraka iya rabawa ba sannan abu da biyu shine mutanen nan fa duk ba sa da rai yanzu ka fada in ma a ce kuskure da su iya gyarawa ne yanzu sannan abunda aka yi hanyar da kuskure ne duka ma a ce duk kwa kuskure yi sun yi laifin mawaye ne ya ce duniya ya fi musu to kai na ruwanka Allah shi kanka wannan yace menene hukuncin auction a musulunci abin da ake nufi da auction shine kayan da ake so a sayar sai a faɗi farashi ai sai a zo a ajiye a ce gashi nan na sayarwa ne sai masu saye sai su rinka bidding sai wannan ya ce na saya kaza kamar yanzu wannan wayar sai mutum ya ce wannan wayar ta sayarwa ce ku yanzu a nan masallaci ya ce ta sayarwa ce sai wani ya ce na saya 500 sai in ce ban sayar ba sai wani ya ce na saya 700 sai in ce ban sayar ba wani ya ce na saya 1000 har in samu wanda na ji cewa farashin ya kai yanda nake so in sayar sai in ce na sayar maka duk waɗancan da suka yi ɗin sun yi ciniki ne don haka ba a yi ba a samu ijabu wal qabul ba sai wanda da karshe nace na yarda shine wanda ciniki ya tabbata da shi sai ya zama bashi ya ayyuhal ladina amanu aqu bil uqud an fahimta ko wannan shine auction ana iya samun auction daga wurin mai kaya ana iya samun kuma daga wurin authority ya tabbatar ayi akan ku hoda ba kai ba kamar kotu ta ce kayanka ya zama saboda ka zama muflis sai ai auctionin kayanka auction ya halatta a musulunci saboda wani hadisi da yake cikin Jami'u Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba sayar da dadduma ta shimfiɗa wani abin shimfiɗa da shi da kofi ya daga cewa zai sai wannan sai wani yace na sai dirhami da annabi yace ban sai din ba sai wani yace na sai dirhami biyu sai annabi yace an sayar maka wannan yayi me kenan auction kenan to shine malamai suke cewa ya halatta ayi auction to amma kuma in za a yi dole akwai sharuɗa na farko daga cikin sharuɗan shine zama duk wani abu na wanda yake haramun ne a cikin abubuwa na cinikayya a musulunci ba a yi a ciki ba kuma an cika sharuɗa na kasuwanci mutum ya bayyana abin da yake a fili kowa riga ya sani ya ce ga abu kaza na sayarwa kuma wanda zai saya ya zama ya san shi ko ainan ko kuma wasfa ko ya gan shi ko kuma an masa bayani ya tabbatar da ya yake baraka lokaci zan sai da wani abu wa zai saya sai wani ya ce na saya 1000 wani ya ce zai riga baya ka kama sa kyanwa ai shine kace ka saya abu na daya kenan abu na biyu shine wanda zai yi din kada ya yi ƙarya a cikin wasfin abu saboda galibin auction na zamani yanzu akan rubuta sai a mammanna amma sai a sa abubuwa wanda suke ƙarya ne to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi ƙarya a lokacin da ake bada abubuwan da za a yi cinikayya wal munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib sannan na gaba shine a lokacin da mutum yake bayyana abin kada mutum ya sanya wato wani sharadi na abin da bai halasta ba kamar mutum ya ce duk wanda yake so ya shiga wannan auction din sai ya register sai ya biya kuɗi kuma kuɗin sa non refundable ne ba za a mayar masa ba wannan bai halasta ba ya halasta dai kace duk wanda zai shiga auction din sai ya saye ticket ko sai ya biya kaza amma in suka zo daga baya in suka sa deposit din kuɗi in aka zo wanda aka sayar masa sai a bashi sai ya ciko kawai akan kuɗin da dai ya bayar waɗannan kuma sai ka mayar musu da kuɗin su amma ka hada ka cinye kuɗin waɗancan kuma ka ci kuɗin wanda ya bada wannan wannan bai halatta ba wanda ya saya an gane ko sanan daga ciko bai halatta ai ingiza mai kan turuwa ba shine wani yazo wanda shi bai da niyyar saya sai ce na saya 2500 sai ya fara asalin abun da 4500 ma za a saya sai ne zai ce na saya 2500 kaga daga ji ya riga ya yanke muku ba wanda zai saya kasa da 2500 ke sai dai a kara shi kuma shi bai da niyyar saya shi yazo ne dan ayan wannan mai sayarwa ne wannan shine ingiza mai kan turuwa bai halatta ba an gane ko in waɗannan sun cika to ya halatta ayi auction wannan yake cewa mai halaccin cin naman gafiya gurgu kenan gafiya tana da fika ne idan tana da fika bai halatta a ci ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin kullu dina bin minasi ba ko kuma in tana da faratun da take farauta da shi in kuma babu to ta shiga cikin abin da zai iya halatta a ci idan dai ba ta daga cikin al-khaba'i shine abubuwan kazanta in tana cikin abubuwan kazanta to wa yuharimu alaihimul khaba'i ko da ba ta da wannan abubuwan bai halatta a ci ba gafiya tana cikin abin kazanta ko ba ta ciki kuma gashin alade tambaya ta biyu kenan mun gama da wancan idan an yi amfani da shi wajen yin riga musulmi ya saya idan ya sallah da rigar ta karbu in dai gashin ne kamar yadda muka ce malamai sun ce an yi istithna'in sa daga jikin abun nan walahmul khinzir to ya halatta za a iya sallah da shi kuma zai zama shi yana da tsarki amma ban da fata kuma kamar yadda tambayar ta uku wannan dai sun isa wannan kuma yake cewa wa mutum yana zaune ba su so ba tsammani sai ya ji mani ya fito masa alhali yana azumi ta ni ban gane wannan tambayar ba sai da ai ba su so ba tsammani mani ya fito masa sai da yan ba mani yin bane wato ya kamata mutane su gane bambanci tsakanin maniyi da maziyi da wadiyi bambancin da ke tsakanin su shine shi maniyi ruwa ne fari mai kauri daga namiji kenan daga mace kuma ruwa ne tsiriri wanda bai da kauri kuma bai ruwan dorawa shi ba fari bane haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin muslim yace ma'ur rajuli yace ma'un abyadu ghalizun na mace kuma ma'un asfaru raqiqun wannan shine bambancin su sanan shi maniyi kuma yana fita ne ta dalilin sha'awa mai karfi kuma mali ba zai fita ba ka sani ba sai ta dalilin sha'awa mai karfi sannan kuma yana fita ta hanyar tunkuda ba yana fita bane kamar yadda mazi yake fita surubi ko yanda mazi yake fita wannan shine kadan daga cikin bayani akan mali mani galibi ya fita ko ta hanyar jima'i ko ta hanyar istimla'i in mutum yayi amfani da hannunsa kuma ya zama da cewa ya tada sha'awarsa tayi sama sannan kuma ta yanda in yazo fita dole zai ji cewa lalle mali zai fita wadi shi kuma yana da wannan sifofin duka yana kama da mali a yanda muka faɗa amma shi yana fita ne bayan an yi fitsari ko kuma haka kawai kwatsam kamar yanda wannan ya ce wannan shine wadi shi idan kana da mali ne ya tafi da yawa kuma goranci ya maka yawa baka samu inda zaka zubar ba to shikenan sai kamar yadda yake cewa sai ji kwatsam ba zato ba tsammani to wannan shine wadi ko mutum bayan yayi fitsari ko kuma makamancin wannan daka shi wannan in dai ba mutum ya ji sha'awa ba mani ya fita ai wannan abin ya fita sunan sa wadi tsarki kawai ake yi wancan da muka faɗa shi kuma sai mutum yayi wanka mazi shi kuma mutum ya ji sha'awa ne wanda bata yi nisa kamar na mani ba kuma sai zama ya fita ruwa ne siriri wanda yake shi kuma ba yawanci kamar bai da kala kamar ruwan yauki ne kamar ruwan kamar ruwan yauki kenan kamar na karkashi shi kuma yana fita ne ko mutum ya sani ko mutum bai sani ba kamar mani ba sannan shi in ya fita mutum zai wanke wurin da ya taba kuma zai yi tsarki shine mazi tambayar sa ta biyu yace mutum ne ya saba tun kafin ayi azumi yana tashi da dare yana nafila raka'a 11 yanzu zai iya yin jam'i sannan daga baya kuma ya ƙara tashi da dare yayi sallar nafila ya halatta shi in ka zo sai kai raka'a 2 kai sallama kai raka'a 2 kai sallama amma in ka bi liman har kai wuturi to in ka tashi da dare ba za ka sake wani wuturin ba sau da lawu tara na fi laila wuturi kwa daya ake za mu fara yin da sauri saboda lokaci ya tafi kuma tambayoyin nan suna da yawa ina mafitan ina matsayin azumin wanda yayi kiswa matarsa har ya ji dadi ya fitar da mazi wanda ya fitar da mazi yayi babban yayi laifi inda yayi inda shi ya jawo shi da gangan sai ya tuba zuwa ga Allah amma azumin sa bai kare ba bisa zancen da ya fi rinjaye malikiya sun ce zai rama daya zancen da ya fi rinjaye shine ba zai rama ba sai dai in ya fitar da mani amma dai yayi laifi kuma mutum ya daina menene hukuncin mutumin da ya bar sallar juma'a da gangan har sau hudu saboda yana jan tifa ko tarakto ba tifa ko tarakto ba ko menene kake in dai akwai lalura da ta sa baka samu da ta sa juma'a ta fadi a kanka kana matafiyi ko baka da lafiya ko kai yaro karami ko ke mace ko bawa ko kuma kana halin tafiya kamar yadda muka ce to wannan kana da lalura in dai ba halin lalura ba to bai halatta ba mutum ya bar sallar juma'a ta rushe shi in kuma akwai lalura to babu laifi ko da guda nawa wannan yake cewa wai da kanci yana roƙon don Allah an ga masa littafin da na samu labarin mai bayani akan Bani Isra'ila idan kuma babu to a rubuta littafi akan wannan ya kamata akwai mutane da yawa da suke rubuto ko wani ma ya bugo mun ya ce shi ya ji na ce kaza don Allah wai aina na samu akwai wani ma ya tambaye ni wai da Allah an ga masa littafin da nake karantawa in ban yi tafsiri ai in ga ya ga aiki ya same ka yawwa tafsirin da muke gabatarwa muna gabatar da shi ne bisa research kuma an zo research din nan ana yin karatu ne mai yawa ba littafi ɗaya bane ba biyu bane ba uku bane ba hudu bane ba biyar bane ba shida bane ba bakwai bane kai ne za a yi ta karantawa har sai ka samu iya abin da kake bukata littafai ne wanda wani ma ka karanta ka ma manta cewa ka karanta wani kuma ka karanta shi da daɗewa ya zauna yana na cikin kwakwalwanka in ka zo ka tuna wani kuma yanzu ne kake bukatar ka karanta shi saboda kan an zo research kafin ayi tafsiri ana karanta abubuwa da yawa don haka yanzu in ce maka littafi kaza na karanta zan tara ne in ka karanta daga baya sai in tara su ne kuma zo in tace menene abin da zan faɗa in ɗebi kaɗan in san muku in bar sauran ni ce mahaifina ya sa mini suna Mariya in ji wata kenan sai daga baya na je kotu na yi afidabi na canza sunan zuwa Mariya tana so a ga mata matsayin abin da ta aikata kuma menene bambancin sunayen Mariya da Maryam duka suna ne mai kyau ai Maryam sunan mahaifiyar Annabi Isa ne alaihi salam Mariya kuma sunan wato mahaifin sunan wato sadakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mariya al-Qibtiyya wanda ita ce mahaifiyar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim haka duka suna ne mai kyau saboda in mata ta zo da suna mara kyau annabi yakan canza mata ita kuma annabi bai canza mata suna ba haka da baki canza ba ni ina nan akan sunan da babanki ya sa miki sunanki Mariya menene hukuncin ya ai menene hukuncin yin tarawih amma ba ai witri ba sai mutum tsakar dare ya tashi yayin sallah raka'a biyar ko makamancin haka ya halatta amma dai in ka bi sallah to yafi kyau ka tsaya ka bili man har a gama daga baya in kana so kana iya karawa kamar yadda nace sai kai biyu kai sallama amma ba za ka sake witri ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ma al-imami hatta yansarifa usiba lahu qiyamul laila sannan yace ya halatta kai sallah fiye da raka'a 13 dai ya halatta kai fiye abinda zaka iya yake cewa game da banu Isra'il annabi Isa an turo shi ne gare su gaba ɗaya ne ko kuma wani bangaren su an turo shi dai zuwa ga banu Isra'ilan zamanin sa saboda wa in kala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum to haka shi zuwa yana daga cikin annabawan banu Isra'ilan kamar yadda annabi Musa ma annabin banu Isra'ilan ne annabawan banu Isra'ila ai suna da yawa daga kan annabi Isa ne suka kare mutum ne matarsa ta basa masa rai cikin fushi sai ya ce mata ke banza ce to wai anan shin kalmar saki ne ba saki bane maganan banza ce kamar yadda na faɗa bara malam mutum ne yake da mata biyu ɗaya matar tana aikin gwamnati ɗayan kuma tana karatu ne ya halatta ita wanda bata aikin nan kuma tace karatun nan ya dan bata wani abu wanda ba sai ya bawa mai aiki ba ya halatta ya halatta abubuwan da ya wajaba kai adalci tsakanin matanka sune abubuwan da dole kai ne da ka basu ba za su yi amfani da kudin su ba wanda ya zama wajibi dole ka yi shi ka saya musu abubuwan da wato shi in ka basu ba nafila bane wajibi ne abinci da sutura da wurin kwana da kuma raba musu haƙƙin kwanciya wannan shine abin da ya zama wajibi kai adalci duk abin da ya koru ya taru akan wannan na gyara to ya halatta ka ba wannan ka hana wannan amma bai kamata ba sai dai kuma abinda wata take da bukatar ta yanzu kamar wannan ta haihu tana da bukatar karin zani tana da bukatar karin abinci da zai bata nutrition tana da bukatar karin kulawa wannan ba zaka ce in kai wannan sai ka wancan ba saboda ita yanzu bata da bukatar sannan wannan ita dan uwanta suna cikin wata damuwa ka dauki taimako ka bata don ta kai gida ta yi gudumawa wannan ya halatta ba sai ka ce wannan ba ka bata ba sannan wannan tana makaranta sai ka biya mata kudin makaranta ba zaka ce ke kuma ga kudin yake kashe ba sai an yaka ba wannan tana da bukatar ka kai ta kasuwa sai ka dauke ta a mota sai ka kai ta wannan kuma yake ce to daidai wannan kudin kai wanda kuma barin baki sai ki kashe wannan in kai aka kai gida dan ci ba shine ma'anar adalcin ba adalci shine abubuwan da suka zama wajibi kowa ka bata haƙƙin ta ka cika mata amma duk abin da ya zama na gyara wanda bai cikin wannan ya halatta yan uwan annabi Yusuf da shi kansa shi menene alakar su ta bangaren iyayen su mata dakin da suka fito na ruwanka da dakin da suka fito da mutane da tambayoyi sai tambaya akan abin da zai maka amfani ban mu da time ka zo kana tambaya akan iyayen annabi Yusuf wacce ce ya dukkan sa wacce ce ta haife shi na karanta ne kawai don saboda nan gaba ku rinka gane irin tambayan da za ku yi shine wanda tambayoyin nan suna da yawa wanda ya zama wato zai yi amfani wa kai da kuma ɗan uwanka menene hukuncin iddar da aka sake mata da ciki sai ta zubar da cikin saboda dalilin cewa mijin baya ba ta ci da sha da tufatarwa don haka take tsoron yaron ba zai samu kulawa ba yanzu wace idda za ta yi na mai ciki ne ko na wanda aka saka ba ci a cikin wannan akwai abubuwa da yawa malam Lukman na farko zubar da ciki na biyu in zubar da cikin ya halatta saboda a gama idda a zubar da ciki sannan kuma shin in an zubar din kuma ya zama kaman daidai da hukuncin wanda ta haihu magana akan zubar da ciki dai mun yi bayani tun a suratul baqara ko wanda ya halatta ta iya zubar da ciki in akwai laluran ana iya yana iya zama ya halatta in kuma babu laluran bai halatta ba sannan kuma sai kuma batun in mace tana idda idan ta zubar da ciki sun zubar da ciki kamar bari ne a hukuncin su ɗaya ne da bari idan mace tayi bari to ta zama kamar wanda ta haihu ne idan abin da tayi barin sa ya zama yana da cikan halittar dan adam idan ya kai wata 6 yana da cikakkiyar halittar dan adam kenan ta haife shi ko tayi barin sa ko aka zubar da shi to hukuncin ta hukuncin wanda ta haihu ne Allah kuma ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahum kaga musu menene lokutan kun san wasu sun rubuta tambayar ina gane rubutun su menene hakikalin yadda ake sadalu a sallah domin na ga suna kama hannu a kafan cibiya ba sadalu ba kabalu kenan da kace sadalu ai shine sace hannu ana dora hannu akan kirji ana yin kabdu ana kuma yin wadu wadu shine ka dora hannun hagu akan kirjin ka sai ka kawo na dama sai ka dora akai kuma akan kirji ne saboda haka ne zo a cikin hadisi ala suduri don haka zaka dora hannunka na hagu sai ka kawo na dama sai ka dora ba a dora na dama a dora na hagu akai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani haka sai ya gyara masa kai ma in ka gani yayi haka sai ka gyara masa wannan shine wanda annabi ya fi kuma aka zo dorawa dinnan kana iya dora tafin akan tafin haka kana iya dorawa akan wannan gabar haka kana iya kuma dorawa akan nan duk wannan ya halatta kashi uku shi sannan kuma kana iya qabdu qabdu shine a damke bayan kai haka sai ka sa sai ka kama haka wannan duk ya halatta kuma akan kirji ake ba akan cibiya ba amin bayani akan yadda ake bayyana wa da sirran tawa na nafiloli na salloli biyar sallolin nan da ake yin su akwai sallolin da ake bayyanawa akwai wanda ake asirtawa duk sallolin da ake yin su wato duk nafilolin da ake yin su da rana ka dauka kaida ce duk nafilolin da ake da rana ana asirce duk wanda ake da dare kuma ana yi a bayyane a gane ko in ka zo nafila ta bayan magriba ko ta bayan isha ko ta cikin dare to abin da yafi shine kai a mene kai a bayyane wanda kuma zaka yi da hantsi ko na bayan azhar ko na bayan la'asar ko na kafin la'asar wannan kuma sai kai a mene a asirce amma in na asirce kai a bayyane ko na bayyane kai a asirce duk ya halatta tunda nafila ce kamar yadda zaka yi nafila a tsaye zaka iya a zaune ko da kana da nafiya wannan yana tambaya menene a musulunci a menene shin sunan Abdulrashid ya halatta shi Abdul da za a ce Abdul kaza to ana nufi bawan kaza to dole wanda za a sa ya zama bawan a jingina gare shi ya zama daga cikin sunayen Allah to malamai da yawa daga cikin malamai masu bincike na hadisi da ayoyi sun ce Ar-Rashid ba sunan Allah bane saboda ba a samu a cikin Al-Qur'ani Allah ya kira kansa Ar-Rashid ba a samu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah sunansa Ar-Rashid ba shi kuma Allah ba wanda yake rada masa suna sai shi sai annabawa annabawan ba sun ji Allah ya faɗa ne an fahimta ko don haka wani haka kawai ba zai ce Allah daga cikin sunayensa kaza ba saboda sunan Allah duka tawkifiyya ne to shine aka ce ba a samu a Al-Qur'ani ko a hadisi da ya inganta sunan Allah Ar-Rashid ba akwai hadisin da yake cikin Tirmidhi wanda ya kimgo sunayen Allah guda 99 ne wanda daga cikin su akwai Ar-Rashid sai As-Sabur wannan arrai wannan hadisin bai inganta ba a wurin malaman hadisi don haka Ar-Rashid bai tabbata cewa sunan Allah ba shi yasa kenan ba za a ce mutum Abdulrashid ba idan sunanka Abdulrashid ne sai ka iya canzawa sai ka zama Rashid shi kenan kai ne Rashid din ba Allah ne Rashid din ba kamar yadda waɗansu sunan su Mubarak sai a ce Abdul Mubarak a Mubarak dai ba Abdul Mubarak an gane ko yawa saboda kaga shi ma ba Abdulrashid ba ya zama mene Rashid sai ka cire Abdul din in kuma ya zama dole sai an sa Abdul din sai a ce Abdulrashid ba Abdulrashid ba ban ga ban sani ko kun gane larabcin in ka ce Abdul Rashidun bi mana Abdul Rashid sai ka sa nunu an gane ko to ya zama na'at ne da man'ut sai ya zama shine Abdul kuma shine Rashid amma in ka ce Abdulrashid sai kai idafa ya zama bawan Rashid amma in kace Abdul Rashidun bawa kuma Rashidu to dama shi bawa ne kuma shi Rashidu amma kace Abdul Rashidi to kace shi bawan Rashidi ne kuma waye Rashidi ba Allah bane a gare magana in kaga kaga gare kawai kace Rashidi menene halalcin hadar wayoyin karatun Qur'ani a sallah daya kaman kai riwayan Hafsu da Warshu a sallah daya wannan yana tsokana ne yaji nayi ne wata rana halal ya halatta inji da yawa daga cikin malaman tahqiqi wasu malamai suna cewa sai dai in kai riwaya daya a sallah wata sallan kuma kai daya amma zancin da firin jaya shine ba za ka iya ka fara wata riwayan a cikin raka'a kana cikin karatu ka gama Fatiha kuma sai ka zo ta riwayan ba to amma za ka iya a cikin raka'a ka gama wannan riwayan in ka zo ta raka'ar tunda wannan ai munfasila an gaire ha ni ne ne wani mutum aikin kudi sai ya biya ni amma canji ya rage a kudin sai ya ce mun na bawa wani sadaka kuma gaskiya ni ina da bukata shin ya halaka ai dan biyu ne ko dai ya zama ya ce maka ka cire kudinka ka bada sadaka da sauran to in kai ka cancanci sadaka zaka iya ci amma in yace ka bada wani sadaka yana nufi kai yana maka bakin ciki ba so ka ci kudin nan to kai banda kai ke ya zama kai wakilin sa ne kamar da haka kawai zai hadu da kai ne ya ce gashi ka kai ka bada wani sadaka to bi halatta kai ka ci ba in yana nufi banda kai an gane ko amma in yace maka gashi ka bada sadaka da sauran to kai ma haka sai ka shiga cikin masu sadaka ni ne nayi wa wani mutum aikin kudi a wato to ka gama ko to sai kuma wannan yana cewa wai ka lissafa hanyoyin da ake mallakar abubuwa ka ce da gado da kyauta da hanyar gurin mutum to ya matsayin ganima da tsuntuwa in dai ka gane sosai ba ka da bukatar ka kai wannan tambayan ganima tana cikin me abinda kai ma da gumin ka fa kullu mimma ganimtum ai zuwa kai kuka nema akai yaki akwai abin da yafi ganima ba gumi ne sai ce kuma da zakka zakka kuma yana cikin babin hiba ai kyauta ne na babin sadaka duk abin da zaka iya tunawa duk iya karfin lissafin ka baraka samu abin da yafi gacin abu uku da na faɗan nan ba wayan kan ahlul kitabi tambaya ta anan shine annabi yayi zamani da ahlul kitabi ne tunda an ce lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi ne zuwa mutane baki da kuma an ce yankan su halal ne yayi zamani akwai ahlul kitabi mana a cikin su lokacin yace wa ya ahlul kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum zamanin sa duk yahudawa da nasaran da ya zamani da su sune ahlul kitabi mana mallan tambaya ta akwai bambanci tsakanin wanda yake zuwa masallaci domin jin tafsir da wanda yake sauraro a radio ko a talabijin ba wani bambanci in dai wajen a samu abin da za a amfana ne dukan su da samu lada saboda ka saurara ne ka samu abin da zaka amfana wancan zai fi ka lada ne saboda shi yayi tattaki zuwa masallaci tattaki zuwa masallaci ya fi ka lada yayi tattaki domin neman ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fito neman ilimi yana kan fukafukan mala'iku ne kai kuma kana gida kana tuke radio shin ya halatta a sayarwa mai kiwon alade dusa inda kaga aladen kaga zai bada dusa zai bashi dusa ba za ka sayar masa ba amma haka kawai ya zo sayan Allah ya zo sayan dusa ina ruwanka da me zai yi da shi me hukuncin sauraron waƙoƙi irin na Sheikh Mushari bin Rashid al-Afasi wannan anashi da ina da fahimtar ya halatta sauraron su sai wannan yake cewa saboda waƙoƙi ne irin na yawanci na musulunci da sauransu kuma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ai Hasan ibn Thabit yana masa waka don haka irin wannan waka shi ake cewa waƙe ko shi kuma ya halatta a musulunci wanda yayin shi ya samu lada ma in yayin wa musulunci wanda yake cewa mu ne lokacin yaranta muna kamun gafiya sai muka buge shi menene wai sai su ma kafin ya farfado muka yanka wannan tun daga ba sai na gama wannan karatu kan ban ka ce kana yaranta da ku tambaya wannan ya ce cewa shi mutum zai iya kafaratul majlis sai mai da shi a jami'i a madadin ya ce mutum sai ya ce astaghfirukallahu wa atubu ilayk sai ce nastaghfirukallahu wa atubu ilayk ya halaka menene hukuncin wanda yayi bude baki ko abin sha da abin da Allah ya haramta ai da shi da abin sha wanda Allah ya haramta. Azumin sa yayi sannan zunubin sa ma yayi. Kamar wanda yazo buɗe baki sai yayi da sigari. Shikenan azumin sa bai kare ba amma kuma shi ma laifin sa shi ma bai kare ba ke. Mutum ne idan yayi tunani irin na sha'awa to idan yaje bayan gari yaje bayan gida sai ya fita mani wannan ma irin wancan mutumin ne. Duk wannan abun yawanci jama'a ku yi aure mana. Kaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda bai karanta uwar littafi ba. Tambaya ta anan ita ce menene hukuncin wanda ke bin liman sallar magriba bayan ya saurari liman a raka'o'i biyun farko sai shaytan ya mantar da shi bai karanta Fatiha a raka'a ta karshe ba. Idan liman din ne bai karanta ba to sai an maimaita wannan raka'a. In kuma ba haka ba sallar ta baci. Idan kuma kai ne to karatun da liman yayi ya zama maka madadi man kana lahu imamu fakiratul imami lahu qira'a sallaka tayi. Shin mutum zai iya yin kawamace a cikin makaranta har ya dinga yi har ta dinka masa girkin bude baki a watan Ramadan? A'a ba zai iya yi. Malam na so ka mun karin bayani dangane da sanya kananan jawabi. Wannan yana tambaya ba ma da lokaci ku saurara. Tambaya ta wannan na tambaya akan hukuncin sa kananan kaya a musulunci. Allah madaukin sarki ya ce ya bani adama khudu ziratakum inda kulli masjid. Sannan kuma Allah ya umarni da cewa mu rinka suturce al'auranmu. Mutum dole ya sa kaya to amma a musulunci ba a sa maka cewa kaya sai ka sa irin na al'adar wani ko al'adar wani ba. Shi kaya dai ka sa ya suturce maka jiki. Idan namiji ne dole ya zama ya suturce al'auransa daga cibiyarsa zuwa gwiwa. Idan mace ce sai ta rufe dukkan jikinta banda tafuka da fuska. Sa'annan kuma mutum ya zama cewa kayan da ya sa ya cika sharuɗan da musulunci ya sa. Kamar misali kar mutum ya sa matsatsen kayan da zai rinka nuna wani abu na tsiraicinsa. Kada mutum ya sa kaya transparent wanda kana gani ya yi share-share yana nuna tsiraicinsa. Kada mutum ya sa kaya wanda wannan kayan na kafirai ne zalla. Kada mutum ya sa kaya wanda yake yayi ya nuna isbali kamar kayan da yake yana jan ƙasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan. Idan ba haka ba to kaya ko wani iri ne ya halatta ka sa. Kuma kaya koda na wata al'ada ce koda na wasu mutane ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokaci yana sa kaya iri na al'adar su. To amma idan ya zama da cewa a al'adar wato mutanen ku suna sa kananan kaya ko suna sa dogayen kaya duk kayan da ka sa ya halatta ba wani bambanci ko tilada tsakanin wanda ya sa dogon kaya da wanda ya sa kananan kaya. Kai dai mutum ya zama ya rufe tsiraicin sa kuma abin nan ya zama kayan da ya sa bai fita daga cikin abin da muka faɗa din nan ba. Saura da me shine mutum zai rika la'akari shi kuma da babin abin da ya shafi muru'a da mutunci. Shine akwai wurin da in ka sa kananan kaya ba zai taɓa mutuncinka ba, akwai kuma inda in ka sa zai taɓa mutuncinka. Yanzu kamar ni kaga baki zan sa kananan kaya ba ko na sa ba za ku bar ni. Amma in ina wata ƙasar na kan sa kananan kaya kuma ba wanda zai ce mini abinda kai ya ga wani iri daban. To in abinda kai ba zai taɓa mutunci yanzu ni inda ma wani sai ya ɗauka cewa sunna ne sai ya je ya sa. To duk abinda zai taɓa mutuncin addini ko mutuncinka to shi karka ne. Amma in ka san da cewa bai taɓa mutuncin ka ba shikenan ya halatta kai kayanka. An gane? Sannan kuma kamar yadda na ce muku duk abin yana la'akari da al'adar mutane menene aka fi yawan yi. Akwai garin da in ka je ka sa irin wannan kayan zai zama mutane suna ta kallon ka zama kai ne baka da mutunci. To sai ma shikenan ka sa irin kayan su shikenan. Akwai lokacin da wani babban malami in kuna jin sunansa Sheikh Muhammad Hassan Dadaw wani babban malami ne daga cikin manya-manyan malaman musulunci na duniya a yanzu wanda shine babban mufti na kasar Mauritania a yanzu. Wannan Sheikh din nan sai aka gayyace shi lecture a Faransa. Shi kuma kullun an saba ganin sa ne da jallabiya sai kuma babban riga irin na mutanen Mauritania. Kawai yana zuwa kasar sai aka ganshi da coat. Ya zangare ya sha nadi. Shine kawai sai wani dan zafin kai sai a cikin taron sai ya ce masa sai ce malam wani irin kaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sawa ne. shi kuma malamin sa yace masa yana sa irin kayan da Abu Jahal yake sawa ne. Abu mutanen sa suke sawa shi ma abin da yake sawa ke saboda cikin kaya babu bambancin wannan sunna ko ka sa jallabiya kai sunna wanda bai sa jallabiya bai sunna ba ko ka sa babban riga ko ka sa duk tafiyar ku daya ce wanda ya fiku shine wanda ya fiku sauran Allah an bayyanta ko kai dai kamar yadda nace muku babin mutunci da muru'a shi kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kayan da yake sawa a lokacin sa shine yakan sa riga da wando amma galibi ya fi sa iza shine dauko abin nan irin wannan abin da ake daura wannan sai daura kamar yanda zani yanzu kake gani ma ta suke daura manzo Allah sun shi yake daurawa kai yanzu zaka daura wannan ka fito kuma sai kawo mayafi ya yafa sanan lokaci ya sa riga an gane ya sa iza wannan lokaci kuma ya sa riga da wando duka Allah sai sarrafa rayuwar wannan wannan lokaci ya sa rawani wannan lokaci ya bar kansa ba komi duk wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi don ka kai wanne ne wanda kaga al'adun mutanen ka suke yi kuma yafi mutunci shi ya kamata kai an fahimta kai magana akan haramun ne musulmi ya sa ko ya sayar da alade to shin ya haramta a sayar da jaki ma a bai haramta a sayar da jaki ba saboda ai shi alade ba wani abin da za a amfani da shi na hawa ko wani abu amma jaki shi ai ana hawa wal khayla wal bighara wal amira لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم دعك شيء ذا يسيروا أما بودون أشبا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.